الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada fuskokin mu a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin dakunan Allah subhanahu wataala mafi alkhairin bigiri mafi alkhairin wuri a ban ƙasa ga baki ɗaya shine ɗakin Allah to godiya ta tabbata ga Allah da ya hada fuskokin mu a mafi alkhairin guri a mafi alkhairin wata a yau safiyan alhamis yau muna 18 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau tana da shekara 1445 aqida ta miladiya yau muna 28 ga watan 3 shekara ta 2024 kamar yadda muka ce mun tattare da ku ƴan uwa domin gabatar da nasiha da fadakarwa da jawo hankali da nunaswa akan abin da ya shafi addinin musulunci to muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga daidai Allah ka dora mu akan daidai Allah ka tsare mu kuri Allah subhanahu wataala ya kara mu rayuwar mu albarka abin da muke aikatawa na alkhairi Allah ka karba abin da muke yi na kurakurai Allah shi gafarta mana Allah ka tsare mana imanin mu ka shiryatar da mu ka shiryatar da ƴaƴan mu abin da ya gagare mu Allah ka iya mana abinda muke iyawa Allah ka taimake mu Allah subhanahu wataala ya rada mu akan shari'a ya karbi rayuwar mu akan shari'a a ranar tashin alkiyama Allah ka tada mu a tutan shugaban shiryayyu annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kamar yadda muka ji ana so ai magana akan hukuncin riya a musulunci to mallam ya ce koda wa'azi na awa daya ayi to ni ko ina ga bayanin hukuncin riya a musulunci minti ɗaya ma ya isa hukuncin riya a musulunci haramun shikenan an gama akwai tambaya an gama wa'azi hukuncin riya a cikin addinin musulunci haramun ne kowa ya gane hukuncin haramun ne hukuncin riya menene shikenan alhamdulillah an muku karatu kun gane shikenan sai tambaya to sun ce suna nema a ƙara bayani wato ya ƴan uwa musulmi idan ana so ai bayani akan riya ana bayani kenan akan mafi girma daga cikin manya-manyan zunubai za a yi magana ne akan abin da ke ɓata aikin bawa abin da ke jawo ma bawa fushin Allah abin da ke jawo ma bawa azaban Allah abin da ke jawo bawaye aikin banza a duniya ya gama shan wahala na ibada ya sha rana ya sha sanyi ya fuskanci kalubale daban-daban ya hana idan shi bacci ya yi sallah ko ya yi karatun alkur'ani ko ya yi sadaka amma kuma duk aikin banza ya yi a duniya Allah ba zai karɓa ba shi yasa ya ɗan uwa idan ana batu akan al'amarin riya ana batu ne akan babban al'amari batu ne babban al'amari ne domin duk wanda aka jarabce ta ko aka jarabce shi da riya to aikin banza fa yake a duniya
ba shi da rabo a cikin rahaman Allah ranar tashin alkiyama. Idan kin ji ana batun gidan aljanna da ni'imomin da ke cikin ta, da garabasan da ke ciki, da walwala da kwanciyar hankali, to wanda aka jarabce shi da cutar riya ba shi da rabo a cikin wannan gidan aljanna. Idan kin ji ana batu akan wutan jahannama da irin ukubobin da ke cikin ta, da irin sarƙoƙa da ke cikin ta, da azaboba da ke cikin ta, da tashin hankali, da iface-iface, da miyagun abinci, da miyagun kayan sha, duk in kin ji ana batu akan wutan jahannama, to ana batu ne kuma duk wanda aka zarce shi da riya, to nan ne makoman shi, kuma nan ne mazaunin shi na dindindin. Kai ya ɗan uwana musulmi, riya bata yi ba, ko da a ce kawai in kika yi riya za a zarce ki da yunwa irin wanda muke yi a duniya yanzu, gashi muna cikin azumi, a ce a baki kwana uku ba ci ba sha, ko da shike nan ƙuban da za a yi mai riya, ya kamata mutum ya ji tsoron riya faukau, ba shi ba riya a duniya. To ballantana kuma duk mai riya sun riga sun ɓata da Allah, ba wani shiri da fahimtar juna tsakankanin shi da Allah. Cikinku nan, idan aka ce cikinku ga wacce ba ta ɗasawa da mijinta, tana kwana cikin baƙin ciki ne, tana tashi cikin baƙin ciki, to ballantana a ce mijinta yana walaƙanta ta, yana tozarta ta, har sai ya zama abin kwatanci cikin ‘yan uwanta mata. Wallahi al-masalul a'la, me kike tsammani a ce ba ku ɗasawa da Allah? Me kike tsammani a ce Allah ya fasata da ke? Allah ya yi nufin zai miki ukuban duniya, zai miki ukuban ranar tashin alkiyama. Wata riba kika ci a duniya ya ‘yan uwa? Da ka yi riya mafi sharrin tada kenan, mafi haɗarin ɗabi'a kenan, ɗabi'an da take gadar da walaƙanci da ƙasƙancin duniya kafin azabin gidan lahira. Ɗabi'a wacce take gadar mutum da ukuba da azaban cikin kabari. Idan kin shiga cikin kabari, aikin da ya san ke kadai ce, ba a sa ku a cikin kabari da ke da kawarki, dan ba za ta yadda ba, ko da ke da danki ba zai yadda ba, ke kadai za a kai ki dan wannan rami. To ko da a ce wannan ramin babu komi a ciki sai zufa, sai duhu, sai kwanciya da gefe daya, da kadaici ya ishe ki bala'i da tashin hankali. To ballantana kuma a ce yau wanda ya yi riya bayan ya shiga cikin wannan dan kuntataccen rami, akwai fushin Allah zai sako mishi, Allah zai tazazzaga mishi azaba, za a bude mishi kofar wutan jahannama, yana dandana azaba da ukuban wutan jahannama. Hakanan zai ci gaba da zama a cikin wannan kabari daga nan har tashin alkiyama. In an tashi alkiyama ba fa zai samu sanyi bane, ba zai samu sassauci bane, zai fada cikin wutan jahannama ne kuma khalidan fiha. Riya hadari ne babba, riya abin tsoro ne. Duk yadda aka kai aka komo, kada ki yadda a zarce ki da cutar riya. Ma'anar riya shine aikin da ake yi domin a samu gafaran Allah, ko rahaman Allah, ko aljannan Allah, ko yaddan Allah, sai yake yi shi saboda ki samu wani romo na rayuwar duniya, shi ne riya. A gefen shi akwai as-sumatu, ma'anar as-sum'a shi ne din aji. To duk dai abu ɗaya ne. In aka ce riya ya haɗa da ko kai aiki din aji, ko kai aiki don a gani, amma kana fatan ka ci moriyan wannan aikin a rayuwar duniya, kuma aikin nan aikin da ake kusantan Allah da shi ne, aikin da ake samun aljanna da shi ne, aikin da ake samun yaddan Allah da shi ne, kai kuma shi kenan sai ka ɗauki wannan aiki sai ka yi shi domin ka samu wani romo na rayuwar duniya. Wanda ya aiki domin a yabe shi ya faɗa cikin riya, kamar wanda zai karanta alƙur'ani mai girma domin a naɗa shi shi ne gwarzon shekara, a naɗa mishi rawayi. A asali karatun alƙur'ani ana yi don neman girman Allah, don neman yardan Allah ne. Ana yin karatun alƙur'ani don neman aljannan Allah ne. Sai mutum ya karatun alƙur'ani domin a bashi sarauta a duniya na gwarzon shekara. wannan mutum ya fada cikin hadarin riya ko kuma mutum ya salla salla ana yin ta ne domin a samu yardan Allah a samu aljannan Allah da gafaran Allah da rahaman Allah sai mutum ya zo ya zauna ya kalkalta salla saboda wani ya gani ya yaba yace ai wanda ta iya salla kin fada cikin matsalar riya sadaqa ana yin ta ne saboda neman girman Allah neman yardan Allah neman aljannan Allah da gafaran shi da rahaman sa da daukaka ranar tashin alkiyama sai mutum ya sadaqa saboda ya samu farin jini ko kuma saboda ya samu kyakkyawan ambato ko wata tace bari a rika yin kunu in kai masallaci saboda ai taya bona ta fada cikin bala'in riya sabanin kyauta kyauta hukuncin ta ba iri daya da na sadaka bane sadaka ana yin ta ne dan Allah ita ko kyauta ana yin ta ne dan dawwamar da soyayya ko kuma gayyato soyayya kun gane bambancin su kyauta ana yin ta ne domin a gayyato soyayya ko kuma dama cin akwai soyayyar to ana son soyayyar ta dawwama amfanin kyauta kenan shi yasa cin hadisi annabi ce ta hadu ta habu ku yi kyauta sai ku yi soyayya ko da haka idan kana da wani masoyinka kina da wata masoyiyarki kina son ki nuna mata kauna sai ki dauki wani abin alkhairi ki mata wannan kyautar ta soyayya ce wannan shari'a ta yadda saboda kina son soyayya ta dawwama ko kuma kina son yanzu ne kike son ki kulla soyayya tsakankaninki da wani kun san akwai wanda za ga Allah ya zarce ka da kaunan shi to irin wannan za ga ko ganin shi kai sai ka ji hankalinka ya kwanta ballanta naka ji maganar shi duk masoyi na gaskiya kakan so ka zauna tare da shi to idan kina son wannan sai kika dauki wani abu kayan sallanki guda uku sai kika dauki ɗaya sai kika ce bari in ba wanci ina kaunanta a cikin zuciyata wannan babu laifi amma ita sadaka fa ita ana yin ta ne kawai ana neman yardan Allah ne shi yasa sadaka zaka yi ta ko wanda ka ba sadakan ya sani ko bai san kai kai ba kawai zaka yi sadakan ka tashi sabanin kyauta wanda kai ma kyautan ya san kai kai saboda soyayya kake so ta dawwama kun fahimci abin da nake nufi da kyau na tantance muku wannan ne don ku tantance akwai sadaka akwai kyauta to wanda ya sadaka ana neman yardan Allah ne da ita sai mutum ya je ya nemi ya sadaka domin ya samu daukakan duniya ko ya samu ambato to ya fada cikin riya da sauran nau'o'in ibada da duk abin da kika sani ana yin shi ne a samu gidan lahira a samu aljannan Allah to idan kika karkatar da shi kika yi saboda samun roman duniya to mutum ya fada cikin bala'i da taskunan riya Allah subhanahu wata'ala bai yadda bayi su wani aiki ba na ibada sai sun kadaita shi a ciki wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din a fitar da ita mana wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din Allah subhanahu wata'ala yace ba mu umarce su ba face domin su bauta ma Allah kuma su tsarkake aiki ga Allah duk aikin da zaka yi ma Allah idan zaka yi aiki misali a ce aikin nan ka raba shi kashi 100 ka raba shi kashi 100 a ce kashi 99 kayi don Allah ne amma kashi 1 kayi ne saboda a yabe ka kashi 99 duk kayi ne fi sabilillah amma sauran kashi 1 kin yi ne don a yabe ki ko kin yi ne don ki samu kuɗi ko kin yi ne don ki samu matsayi ko kin yi ne domin ki samu wani romo na duniya to gabaki ɗaya Allah subhanahu wataala bai karbi wannan aikin ba wannan kashi ɗayan ya bata duka wannan kashi 99 a cikin hadisi kudusi Allah subhanahu wataala yana cewa ana aghna shuraka an shirk ni din nan nafi karfin masu shirka su yi min shirka nafi karfin masu shirka su yi min shirka inji Allah yace man amila amalan ashraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda yayi wani aikin alkhairi amma kuma sai yayin faco ni na tare da ni yayi dan Allah ne amma kuma a gefe guda kuma yana dan san aibe shi kai dan Allah ne amma a gefe guda kuma tana san te farin jini kuma aikin Allah ake ma sai Allah ce to taraktuhu wa shirkahu ba ruwa na da shi ba ruwa na da aikin da yayi ba ruwa na da shi ba ruwa na da aikin da yayi misali a ce ki dauko naira 1000 sai ki bada sadakan tafi sabilillah amma kuma a ƙarshe sai kika ci to fa duk kin yi saboda Allah ne amma kuma a ƙarshe sai kina ganin to ai kuma ma fa zafa aibe za a ce ina da yawan sadaka ko yawan taimako to wannan niyyar da kika yi kika cakuɗa ta da wannan gurbatacciyar niyyar to ta rusa miki aikin ki gabaki daya ta rusa miki aiki gabaki daya shi yasa duk wanda zai aikin alkhairi to inda ya nufa shi ya ci amfanin sa a duniya kafin mutuwan shi kafin mutuwan sa to wannan aikin ya tashi aiki Allah bai karba wannan aikin ba wannan sai ya nuna maka ashe mutane suna cikin wani hadari akwai abubuwan da ake yi ana kusantan Allah amma kuma mutun yakan so mutane su sani wata tana nan ita Allah ya kaddara mata tana azumin nafila litin da alamis amma in ba ta fada ba ba wanda za ta sani to idan ta zo batu tana fa yi saboda Allah ne amma in ta zo cikin ƴan uwanta sai ta ce kun san ni Allah ya ce miki ni azumin litin da alamis nan dai yace ni baiwar Allah me kike so me kike nema gurin ƴan uwanki mutane sai kin gaya musu shin Allah kike ma ko mutane in Allah kike ma Allah ya san abin da kike yi ko da duk fadin duniya babu wanda ya sani Allah ya san abin da kike yi to wata sai ta ga bari dan fadi saboda ai za a dan yabe ni sai ta ce kun san ni azumin litin da alamis baya wuce ni kun san ni duk in naje makarantar islamiya sai ne sadakar naira 500 ai ni Allah ya taimake ni kullum sai na karanta qur'ani idan dai kin nufa kina nufin mutane su yabe ki ko ki samu wani abin duniya to aikin ki gabaki ɗaya ya lalace idan ko kin faɗi wannan ne domin ki ƙarfafa mutane ba manufar ki shine wasu yabe ki ba amma kina yi ne domin ki kwadaitar da ƴan uwanki jama'a mu daure ne ta azumin nan azumin nafila yana da kadari yana da daraja a wurin Allah ni ma yau shekara na 10 kenan azumin nafila bai taɓa wuce ni ba manufan ki shine ki karfafi ɗan uwanki wata za ta ga ah to ai na fa wance ma lafiya a cikin jiki amma ita tana iya yin azumi to ballanta na ni to kin ga kin karfafe ta wata kuma ita bata taɓa tunanin ma wata rika azumin litinin da alamis bane to amma kin gaya mata cewa azumin yana da falala yana da garabasa ke ma kina yi da manufan ki karfafe ta akan aikin alkhairi to wannan babu laifi niyyar ki bai baci ba amma sai kika yi niyyar bari in yi wannan aiki saboda in samu yabo in matsayi ake samu in samu matsayi in kuɗi ake samu in samu kuɗi in mulki ake samu in samu mulki to a wannan lokaci kin bata aikin ki gabaki da Allah madaukakin sarki baya karɓin irin wannan aikin sannan fushin Allah ya sauko ma bawa fushin Allah ya sauko ma bawa akwai wani hadisi mai ban tsoro mai tada hankali duk lokacin da ake magana akan riya dole sai an kawo wannan hadisin sannan batu akan riya zai cika al-Imam Muslim shine ya rawaito wannan hadisi daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah wata rana Abu Hurairah yana zaune da ɗalibansa yace zan ba ku bayani zan gaya muku wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buɗe baki zai fara magana sai Abu Hurairah ya fashe da kuka kuka yake yi kai sai da Abu Huraira su mawarwas sai da Abu Huraira ya suma daliban shi suka ce to yau kuma zamu ga ikon Allah ina wannan hadisi zai tuke wata magana ce mai zafi haka mai tsoratarwa mai razanarwa wannan babban sahabi yake so ya ga mana sayyidina Abu Huraira ya farfado jim kadan yace musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya fashe da kuka yayi kuka har da shashika magana ta gagara sai a mataki na uku Allah ya karfafi zuciyarsa ya bashi zuciya ta dake yace jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mutane uku sune wanda wutan jahannama za ta fara fatattaka su ranar tashin alkiyama kowa san ranar tashin alkiyama ranar da za a zo da wutan jahannama mala'iku guda dubu wato tana da sarƙoƙa da aka daddaure ta da shi guda dubu 70 a kowace sarƙa ɗaya mala'ika dubu 70 ke riƙe da ita haka nan za ta zo tana balbala tana hankoro bala'i da tashin hankali ya ƙare a cikinta wutan jahannama abinci kawai take nema tana neman ina wanda za a jefa mata ga fa mala'iku suna riƙe da ita suna janye da ita akwai sarƙoƙa guda dubu 70 a kowace sarƙa ɗaya akwai mala'ika dubu 70 yana riƙe da ita da haka dubu 70 sau dubu 70 kenan su suke riƙe da wutan jahannama za a zo da ita filin tashin alkiyama wutan jahannama tana balbala kada Allah ka nuna mana wutan jahannama ballantana a ce mu shiga wutan jahannama sayyidina Abu Huraira ya ce to idan aka zo da wutan jahannama tana neman abinci ne ko ta halin kaka dama ko mun san an ce wa quduhan nasu wal hijara makamashin wutan jahannama mutane ne da duwatsu dan Allah yar uwa ki dan kalli gangan jikinta ki da Allah kowa ta dan kalli gangan jikinta kina jin wannan gangan jikin naki zai dauki azabar wutan jahannama zai dauki azabar wutan jahannama ko daina batun wutan jahannama ko wutan da kike girki kullun kuna tare yau wata tunda ke aure shekaran ta 20 da aure kullun sai ta je bakin wuta amma har yau din nan baki saba da wannan wutan ba kina kuskure hannun ke taba garwashin wuta sai kin yi ihu ba haka bane yau shekaran ta 20 wata shekaran ta 15 kai wata shekaran ta 60 yau kullun sai ta zauna a bakin wuta amma har yau alaka da fahimtar juna da sabo da wutan nan bai shiga tsakanin su ba da haka wannan wutan ma da kike mu'amala da ita kullum ba za ki iya amince mata ba to ballantana azaban wutan jahannama inna azaba rabbika ghayra ma'mun azaban Allah ba za a iya amince mishi ba wallahi cikin mu babu wanda zai iya amince ma azaban Allah a ka je kamfanin sarrafa karafa irin wannan kamfanin a Jakuta kamfanin sarrafa karafa karfe ne za a kwakulo shi a karkashin kasa karfe za a kwakulo shi daga karkashin kasa ana son a narkar da shi ne a fitar da waɗansu ƙananan karafa karfen ya fi girman gangan jikin mutum yafi girman gangan jikin mutum. Gashi kato kuma karfe ne, amma irin mutum da ake dora wannan karfen akai a kamfanin sarrafa karafa, saboda irin bala'i da tashin hankalin zafin wannan mutum, kawai dora shi za a yi akan wuta, za a sashi a cikin wani kasko haka misali, sai a dora shi akan wuta, kawai zai ji ta kan wutan ne fa ya wuce. Amma kafin ya gama tafiya akan wutan nan, wannan karfen yanar ki ya koma ruwa. Karfe fa jama'a musulmi, karfe ba wai karfe dan karamin karfe ba, karfe wanda ya fi girman gangan jikin mutum. An dora shi akan wuta, cikin minti 30 awa daya yanar ki ya zama ruwa, sai dai kaga kawai ruwa ne ke diga. A lokacin nan sai a fitar da irin karfen da ake nima, ana neman rodi ne mutakan kato ne, ko rodi karami, ko rodi dan sauri, a lokacin nan ne ake fitar da shi fa, saboda an riga an gama narkar da shi tukuna. To ke kin san irin wannan wutan, ai ba irin wutan da kike girki da shi bane, girkin wutan da kike girki da shi ko dutse baya iya narkawa, ballanta na karfi. So da yawa ma kikan dan samu makamashi na dan wani dutse haka ke makamashi da shi a bakin wutan, ko da yana ke ba. To za ki iya hada wannan wutan zafi da bala'in wannan wutan da irin wancan wutan da ke naka karfi? Zai hadu? Ba zai hadu ba. To duk wata wuta da ka ganta a duniya, duk iyayen da ta kai da zafinta da bala'inta da tashin hankalinta, in dai a duniya take, to sai da aka wanke wutan jahannama so 70, ka dauki wuta mafi zafi a duniya, sai da aka wanke wutan jahannama so 70, sannan ya zama irin wannan wutan da kake magana. To ashe irin wannan wutan ma da kake girki da shi, ko ɗaya cikin dubin zafin wutan jahannama bai kai ba? To irin wannan wutan jahannama ita ce za a zo da ita filin tashin alkiyama, tana neman abinci. Sai manzon Allah ce, to mutane uku wanda su ne Allah zai ɗibe su ya anta ya mutan jahannama, a kansu za ta fara wasonsu, cin yunwa, cin yunwa za ta yi musu. Kun san cin yunwa ba daidai yake cin ƙoshi ba. Mutumin da ya kwana ya ƙuni bai ci ba, ya fara la'asar, kila ma ya kai ƙasa. Idan ka bashi abinci irin cin da zai ma abincin, cin yunwa zai yi, zai gama ya ɗan tsaya yana ɗan bi a hankali a hankali, kamar abincin zai gudu ne. Don haka hakan zai ma abincin cin yunwa, ƙarshe ma yana iya maƙure shi ma ya mutu. To irin wannan cin haka wutan jahannama za ta ma waɗannan mutane uku. Sayyidina Abu Huraira yace, mutum na farko da za a fara jefa ma wutan jahannama shine makarancin Alkur'ani, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo ga makarancin Qur'ani za a fallasa shi, za a yi mishi fallasa ranar tashin alkiyama. A duniya yayi ta tilawa, yayi ta karatu, yayi ta tilawa, yayi ta karatu, wai ashe shi ne wanda wutan jahannama za ta fara kalace da shi, ashe shi ne farkon wanda za a yi mafallasa ranar tashin alkiyama. Manzon Allah ce za a zo da makarancin alkur'ani, sai a ce wane ka yi karatun alkur'ani mai girma a duniya? Ce kware da gaskiya Allah, na yi karatun alkur'ani. Me ya dalilin da ya sa ka yi karatun alkur'anin nan? Ya ce Allah, na yi saboda kai ne. Allah ce ƙarya kake yi, ka yi karatun alkur'ani ne don a yabe ka, don a ce kai makaranci ne, don a ce kai gwarzo ne, kai gangaren ne, kai alaramma ne. Ka yi karatun alkur'ani mai girma ne domin kana neman yaban mutane, kana neman roman duniya yaban mutane, ko kana neman masu mulki su san da kai, su riƙa kusanto da kai, ko kuma kana neman a riƙa yin maka kyauta. Dalilin da ya sa kai karatu kenan a duniya, ƙarya ne ba don Allah ka yi ba. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a bada umarni sai a jefa shi wutan jahannama. Ashe wai karatun da ya ta yi ya zauna ya ta hadda ya karanta Fatiha ya karanta Baqara ya karanta Ali Imran Nisa'i Ma'ida An'am A'raf Anfal Tauba Yunus Hud ya ta saukan Al-Qur'ani wai ashe wannan karatun wutan jahannama za ta jefa shi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Akwai kalubale jama'a, karatun Al-Qur'ani ya kamata ta jawo maka daraja ne a wurin Allah, ya kamata ta kai ka aljanna ne. Amma yau ga karatun Al-Qur'ani shi ne farkon abin da zai jefa mutum wutan jahannama. Allah ka shiryatar da mu. Mutum na biyu shi ne mutumin da ya ta ciyar da dukiyar shi, ya ta ba da sadaka, ya ta taimakon mutane. Allah zai kira shi ya ce a duniya ka yi ta ciyar da dukiyanka, ka yi ta taimakon mutane, don me kai wannan aiki? Sai bawa ya ce Allah na yi don kai ne. Allah ce ƙarya kake yi, ka yi ne domin a yabe ka, a ce kana da taimako, kana yawan ba da sadaka, kana yawan ciyar da dukiyarka, ba ka yi don ni ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci mala’iku a kama shi a cikin kuɗa shi a jefa shi wutan jahannama. Mutum na uku shi ne mutumin da ya yi jihadi ko ya da'awa, kullum yana faɗi tashin da'awa ne, da wa’azi da karantarwa. Shi ne zai yi tafsiri, shi ne zai je guri kaza ya yi wa’azi, shi ne zai je guri kaza ya yi lacca. Za a yi ma maza, za a yi ma mata. Sai Allah ya tsere shi ya tambaye shi, a duniya ka yi jihadi, ka yi ƙoƙari, ka yi ƙoƙari da addini, amma don me kai wannan aiki? Sai ya ce ya Allah na yi ne ina neman yardanka. Allah subhanahu wa ta'ala ce kazabta, ƙarya kake yi, ƙarya kake yi, ka yi ne domin a ce kai gwani ne, kai jarumi ne, ka yi ne domin ka samu yabon mutane da jinjinan mutane. Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da umarni sai a jefa shi wutan jahannama. ‘Ya’yan uwa mu kalli wannan hadisi, abinda za mu duba wai ina Yahudawa suke a wannan lokacin? Allah bai jefa Yahudawa a cikin wutan jahannama a farko ba, bai jefa Kiristoci a wutan jahannama a farko ba, bai jefa mushrikai a wutan jahannama ba, amma waɗanda aka ɗauko su aka fara ba wutan jahannama su ne a cikin al'ummar musulmi. Su ne waɗanda suka yi waɗannan aikace-aikace na gwaninta, aikace-aikacen da yake da summa Allah. To da a duniya kuma babu wanda zai kai su daraja, domin sun ɗauki tada ne irin na annabawan Allah da manzannin Allah. A duniya babu wanda Allah ke so yake ƙauna kamar annaba da manzanninsa. duk wanda ya dauki tada irin na annaba da manzanni to ya dauki tadin kirki irin yadda annaba za su samu daraja a wurin Allah haka ne za ku zauna tare da annabawan Allah to amma an samu kuskure a hanya an samu kuskure yau gashi Allah bai kona da yahudi ba a matakin farko yana kona musulmi wannan musulmin ya nuna ya fusa ta Allah ya nuna wannan musulmin ya fusa ta Allah ya kangare ma Allah ya ɗan uwa na ku sani ki rika zama ke kadai ki nazari ko ku biyu ko ku uku an taqumu lillahi masna wa furaja kuma ta tafakkaru ka zauna ka kirfa wallahi ba wanda zai iya amfanin ka a duniya cikin abin da Allah ya kaddara maka ga ku da ayyaye a gaban ku idan cuta ta samu ɗaya daga cikin ayyanku wace ce ta isa ta cire wannan cutar a jikin yarta ko danta to ballanta na wani a duniya idan dai uwa ba za ta iya cire cuta a jikin danta ba to ba za ta iya cire maka ba kai ba za ta iya cire miki ba ke ko kuma yau Allah ya kaddara maka mutuwa akwai wanda ya isa yana maka mutuwan nan idan kika zauna kika yi nazari da kyau sai kiga yabo na banza ne ba shi da wani tasiri yabo aikin banza ne ba shi da wani amfani in yana da wani abin da tasiri sai dai cutar da kai amma kuma ran dan adam yana son yabo wai ran dan adam shi dai yana son komai sai a yabe shi to irin wannan yabon in a cikin al'amarin gidan lahira ne cutar da kai zai aje ai ta yaban ka har ya zama fitina ga zuciyarka ko ka je kai ta aiki dan mutane a ci gaba da yaban ka to in aka yabe ka sai menene burin ba ku misali yanzu a ce a samu wani malami ko a samu wani makarancin alqur'ani kowa in ya bude baki zai ce ka ai wani makaranci ne ka ai wani ya iya karatun alqur'ani ka ai wani gangaran ne ka ai wani araran ma ne to duk wannan magana sai kara maka menene me zai kara maka sai dai cutar da kai sai dai cutar da kai har ma inda a ce addu'an alkhairi za su yi maka shi maka a boye wani malamin mu ne Allah ka gafarta mishi Allah ka daidaita al'amuransa Allah ka shiga cikin lamarinsa Allah ka azurta shi da ikhlasi Allah kai waye kai tama malamin ka addu'a a boye ya fi mishi amfani fiye da ka zo kana taya shi a sarari yaban banza da baje amfani shi da komai ba bi iyayen da ka kai ga yaban ka yau idan ya samu matsala ya samu ciwon hannu wallahi ba za ki iya mishi komai a ciki ba in Allah ya kaddara mishi talauci ba za ki iya azurta shi ba to me amfanin wannan yaban kenan to sai kin yaƙi zuciyarki kar ya bayar rika burge ki musamman a cikin abin da ke da alaka da addini zalla abin da ake da alaka da addini tun farko shi yasa na kawo muku cewa riya shine aikin da ake yi domin a sami yardan Allah aikin gidan lahira sai ka dafa ci duniya da shi amma akwai wasu aikace aikace na gyaran rayuwar duniyan ka ne kuma ta nan zaka iya samun aljanna wannan ba irin shi ake magbatu ba idan kika ce ina son in kwalliya dan miji na ya gani ya gani ba irin wannan ake magana ba wannan ba wata ibada ce asali ba sai dai in mijinki ya yabe ki ya kaudace ki zaki iya samun aljanna ta karkashin mijinki ai da haka ba irin wannan ki ce bari zan yi kwalliya ne saboda miji na ya gani ko kuma akila zan yi kwalliya ne saboda me nima na ya gani in ƙara zama a cikin zuciyarsa kila da ya ce bikin za a yi shi karshen Disamba to kila in ya ganna na caba kwalliya sosai kila ce a dawo da shi June ko July ba irin wannan ba ibada ba ce ai rayuwar duniya ne rayuwar duniya ne amma aikin da ake ma Allah kai sai ka kasance kana mutum kawai ka samu roman duniya ne shine Qur'ani ya kawo mana shine Qur'ani ya kawo mana a cikin sautu Hud yake cewa waɗanda suke aiki domin waɗanda suke yin aiki aikin gidan lahira domin su samu duniya Allah subhanahu wata'ala ya ce gabaki ɗaya aikin su ya lalata aikin su ya bata ko ba su da wani rabo a wurin Allah subhanahu wata'ala sai wutan jahannama sai wutan jahannama Allah ka tsare mu daga azabin wutan jahannama da haka ƴan uwa batun nan ba wani batu ne mai wahalan fahimta ba ba wani batu ne mai nisa ba kowa ya tsarkake aikin shi ga Allah duk aikin da ka san addini kake Allah kake ma to ka nufaci Allah da shi za a yabe ka ba wannan ita ke gaban ka ba za a zage ka ba wannan ita ke gaban ka ba ka nufaci Allah saboda ka kubuta daga kushin Allah da azaban Allah malamai sun yi bayanin cewa cikin ababen da za su taimaka maka ka samu ikhlasi kishiyari yake nan shine duk aikin da za ka yi a duniya na bautan Allah lokacin da ka zo za ka yi aikin nan da nan ka halatto da nassin da ya ce ka yi aikin kun gani sai kasance wannan shi ke zabarar da kai misali za ki je masallaci ki zauna ki saurari wa'azi me ye dalilin da yasa za ki je sai ki halatto da cewa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya zo ta hanya yana neman ilimi Allah zai hore mishi hanyar shiga aljanna sai ka sa maran ki cewa to wannan shi zai taimake ni wannan nassin shi zan tananatawa a cikin zuciyata ina karanta wa zuciyana wannan ya zama manufata ita ce ina neman ne in samu ilimin addini domin in sami dausayin aljanna to me yasa zaki zo ki zauna a masallaci tsawon lokaci ai nasi ya ce majtama qaumi fi baitin min buyutin llahi babu waɗansu mutane da za su zauna a ɗakin Allah suna karatun Qur'ani ko suna darasin Al-Qur'ani mai girma face sai rahaman Allah ya mamaye su mala'iku sun kewaye su sai Allah ya rika ambaton sa kyakkyawan ambato sai ki sa ma kanki wannan cewa to abin da zai sake ni yayin da zaki bada sadaka sai ki tuna cewa sadaka yana kauda kushin Allah subhanahu wataala yana gadar da rahama da haka ya Allah zan yi wannan ne domin in samu rahaman ka in kubuta daga fushinka yayin kowace ibada zaka yi kawai ka hala ka hararo cewa Allah yana son wannan ibada yana kyakkyawan sakamako akan ta da gidan aljanna yana kuma tunkuɗe ma mutum fushinsa da azabin mutum jahannama da haka dalilin da yasa zan yi kenan to wannan in yana yawan bijiro maka a cikin tunani zai taimaka maka ka samu ikhlasi sannan kai ta addu'a kai ta addu'a kada ka wadatu da wayanka ko dubaranka duk wanda Allah ya bashi da wayansa ko dubaran shi asirin shi ya tuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da ya ga masahabai Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga in yi wani aiki wanda zan yi shirka da kai a ciki riya kenan ina sane ya Allah abin da na kuma yi din ban sani ba to ya Allah subhanahu wataala ka gafarta mini in kin kofa goshin ki a ƙasa ki ta addu'a Allahumma akhlisli a'mali kullaha laka wa la taj'al li ahadin fiha shay'an ya Allah ka tsarkake mana aikina ya Allah kar ka sanya wani cikin halittu ya zama yana da rabo a cikin aikin da nake domin in kusance ka kai ta addu'a ko kai da Hausa ko kai duk da irin yaren da Allah ya hore maka kai ta addu'a abu na biyu kenan abu na uku ka rika karanta tarihin magabata masu ikhlasi zaka rika jin yadda magabata suke yin aikin alkhairi amma kuma suna boye aikin su suna boye aikin su akwai aikace-aikacen alkhairi da yawa da waɗansu sahabbai ko ta da ai suka yi sai bayan da suka mutu ne sannan aka gane su suke yi sai kawai kawai gari da safe sai kaga an ajiye maka buhun shinkafa a kofar gida an rubuta maka da yanan wannan sadaka ne fi sabilillahi wai wanda ya bada sadakan bai ma san ka san shi ne saboda ai na ga muku sadaka ana yi don neman yardan Allah ne mutane ai ta tattaunawa ni ma ai na ga shinkafa a kofar gida wani ma ce to ai ni ma na ga wata rana an zo an daure min kuɗi an ce sadaka fi sabilillahi to waye yake yin wannan ba a gano ba sai lokacin da misali sayyidina Abubakar da ya rasu sai mutane suka ga wannan dabi'an ta tsaya sai suka gane dama can Abubakar ke yi sai wani bawa ce to ai dama ni ya taba ce mun dako mishi kaza wani ce to ai dama taba ce mun shiyo buhu kaza na hatsi amma dama ban san abin da zai yi da shi ba wai ashe shi ne ke wannan alkhairin sai bayan da ya mutu sannan aka sani saboda tsaban tsarkake minya ga Allah akwai daga cikin magabata zai zo yana sallah da daddare ko yana karatun alqur'ani karatun qur'anin nan ya duki zuciyarsa yana kuka ga Allah yana neman daukaka yana neman gafaran Allah da rahaman Allah idan ya ji matarsa za ta shigo ɗakin da yake sallah ko za ta zo kusa da shi wai yana son ya ɓoye mata cewa yana kuka saboda Allah sai ya mai da abin kamar mura sai mai da abin kamar yana mara misali me dalili wai yana son ne Allah kawai yake son ya ga wannan aikin da yake yi ita matan ma ba ta da rabo a cikin wannan aikin saboda tsaban tsarkake aiki ga Allah haka magabatan mu suke to idan kana karanta tarihin magabata zaka ji aikin ikhlasi aikin tsoron Allah aikin da mutum ke yi kusanci Allah amma kaga inda suke matsanancin boye aikin alkhairin su kuma wani al'amari ne Allah din sai su yi aikin kuma sai aikin ya bayyana kai ma Allah ne baka son kowa ya sani amma shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya sa maka rigan aikin ka har sai kowa ya danka tare da aikin kuma ka boye aikin shine wani sahabi ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah nayi aiki na dan Allah ba don wani ya ji ba ko don wani ya gani ba amma kaddara ta riga fata mutane sun ji ko sun gani sai suka koma suna yabo na akai wannan zai cutar da ni manzon Allah ce a'a wannan bushara ce Allah ke maka cewa akwai kyakkyawan fata ranar tashin alkiyama kai kai ma Allah ne ba kai ne din ajiba ba kai ne din agani ba kai ne din ayabe ka ba amma ko mutane sun ji dauka sadaka kace musu kila sun gane kai kake yi sai suka yabe ka zai cutar da kai manzon Allah ce a'a wannan bushara ce kawai Allah subhanahu wataala yake maka cewa akwai kyakkyawan fata ranar tashin alkiyama to wannan a takaicen takaitawa ƴan uwana musulmi batu kenan akan abin da ya shafi ri akwai abubuwa da yawa amma dan wannan abin da muka fadi mun yi bayani akan irin matsalancin hadarin riya mun yi magana akan mecece riya mun yi bayani akan waɗansu nasoshi na shari'a waɗanda suka tsoratar suka razanar suka firgitar akan al'amarin riya sannan kuma ga irin hanyoyi kaɗan daga ciki wanda zaka bi ka kubuta daga riya muna fatan Allah ka raba mu da riya Allah ka raba mu da riya Allah ka azurta mu da ikhlasi ya Allah duk aikin da muke yi na alkhairi Allah ka sa kai kadai kake da rabo a ciki Allah ka cire raban shedan ka cire raban idanuwan mutane ka cire raban harasan mutane ka cire raban duniya a cikin aikace-aikacen da muke maka ya Allah ka tabbatar da dagadagan mu ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk